musu dan haka kaga ta hana su aikata wannan haramun to shine ita zamu ga wato ainihin ɗaya daga cikin fa'idojin wannan hadisi shine cewar ya ambaci ƙarya a matsayin dimuwa wato wai dimuwa na zuci kai har a bayyanan ma duk inda mutum yake ina jin na taɓa da wannan misalin ko cewar abin nan jami'an tsaro suna ba da suka faɗi hanyoyi da suke saurin gano mai laifi in aka tsaya ana interrogation ana bincike ana masa tambayoyi aka aikata laifin shi kuma gashi yana musu yana cewa shi bai yi ba to akwai hanyoyi da dama da suke yi yake cewa suke amfani da ita wajen tabbatar da wannan laifin cewar shi ne to ɗaya daga ciki har da wannan ɗimuwa ɗin saboda kawai shi ne duk yanda ƙwarai kuwa ai duk yanda zai yi wato duk yanda zai yi ya zamanto cewar ya sami nutsuwa ya zama compost sai abin ya gudu in dai ƙarya ce sai ya suɗu ci ba zai iya samun wannan damar ba saboda ita komfoja ai daga zuciya take fara fitowa ba wai kawai a gaɓoɓi take ba wai kawai mutum ya zauna kim ai kawai ya nutsu kana ganin shi ai kana ganin sa kasa na ai dai zuciyarsa akwai burbuɗin ƙarya a ciki to ba zai kai labari ba sai an gane to yana ɗaya daga cikin abin da suke ganewa sannan yana ɗaya daga cikin fa'idar wannan hadisi cewar shi mukallafi a kodayaushe ya rinƙa gina al'amuransa a kan yaƙini sannan kuma kada ya dinga kutsa hannunsa ko kutsa kansa cikin abubuwan da ba a fayyace su ba duk abin da aka ce wannan ba a fayyace menene daidansa ko rashin daidansa ba to ka fara yin haƙuri a kansa kafin ka ci gaba da aikatawa kamar yanda abin da Uqba ibn Harith yi sannan a kodayaushe ya rinƙa yin abubuwa a bisa basira wallahu ta'ala a'lam an karɓo hadisi daga Nana Aisha Allah ya zai da ita ta ce kana li Abi Bakar لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام جهكيكا سيدنا أبو بكر يا كسنتينا دون يارو يخرج له الخراج ديكي واتو عينهن زوا مسا أو واتو ديكي فتا يكي ين واتو يكي فتا مسا دا أبو هو نسنا أسر يكي وكان أبو بكر يأكل من خراجه kuma sai na Abubakar ya kasance yana ci daga irin wannan abin sana'ar nasa fa ja'a yawman bi shay'in sai wata rana wannan yaron nasa ya zo da wani abu fa akala minhu Abubakar sai na Abubakar ya ci daga gare shi fa qala lahu al-gulam sai wannan yaro ya ce da shi tadrima hadha yace shin ka san menene wannan faƙala Abubakar sai na Abubakar ya ce wa ma huwa menene shi ƙala sai ya ce kuntu taka hantu da insanin fil jahiliya ya ce na kasance ina yi wa wani mutum duba a lokacin jahiliya wa ma uhusinil kahanata ya ce gashi ni ban ma iya duban ba bokanci kenan ban ma iya ba illa anni khada'atuhu sai dai ya kasance kawai ina yaudara sa ne ne masa ƙarya fadani bidalika yace sai ya bani wannan abu sai suka hadu da shi wato a ranar ya bashi wannan abu fa hadha alladhi akalta minhu shi ne kake ci daga gare shi fa adkhala Abubakar yadahu sai na Abubakar ya shigar da hannunsa faqa'a kullu shay'in fi batnihi ya shigar da hannunsa cikin bakinsa sai ya amayar da duk wani abu da yake cikin cikinsa shi ne har a wata ruwayar ake cewa sai da ya rantsuwa yake cewa da duk abin da yake cikin cikin nan nasa zai fito amma ba shi kaɗai ba zai fito tare da ransa da ya gwammace ya fito da wannan abin gabaki ɗaya daga ran nasa da abin da yake cikin cikin nasa gaba ɗaya saboda shi bai aminta ya ci haram ba anan wannan na da mun taba karanta wannan hadisi a ɗaya daga cikin hudu gobinmu ko sai na Abubakar wannan yaron nasa yana da akwai abin da yake na sana'a kuma tana iya bayuwa cewar ma shine ya bashi jarin sana'ar da yake to wata kuma idan ya je yiyo sana'ar yakan kawo masa abin da yake sana'antarwa ba a bayyana ainihin sana'a din ba ba a bayyana cewar sana'ar sai da abu kaza ko girba abu kaza ko gyara abu kaza ba a faɗa ba to amma dai yana zuwa yana yiwuwa sannan kuma ya kawo ana kallon lokaci hoto to shi ne saboda haka sai ya kawo masa wannan abu wata rana ya zo da shi sai da ya ga ya ci sai yake ba shi wannan labarin yake cewa ai akwai wani mutum lokacin jahiliya ina yi masa duba kuma ni ban ma iya duban ba amma dai kawai ina shirga masa abin nan wanki yana wanke shi yake yi to ka gani ya ce to shi ne muka haɗu da shi yau sai ba ni wannan saboda wai a lokacin fa kaga aka ce jahiliya ana magana ta ma wuce abin ya wuce ba ta zo ba lokacin ma aiki sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba da shi ma a lokacin amma bai bayyana ba saboda haka duk a wannan lokacin abubuwan da ya faru a ya fallawa amma salafa wane mutum to ya masu yana Abubakar a lokacin to amma lokacin kuma shari'a ta zo ƙwarai kuwa anan goro ya fayyace shi saboda haka lokacin da aka ba shi abin ya ci shari'a ta zo sanda aka yi abu dalilin da ya sa aka ba da abin ne lokacin jahiliya ya riga ya wuce amma shi abin bai zo gare shi har ya ci ba sai bayan shari'a ta tabbata shi kuma wanda yake ba da wannan labarin shi yaron nasa shi fa kawai saboda babu wani abu da yake koye masa ne ba kuma wai ya ba shi bane ya yi shiru wai dinke ta bai ma san cewa zai ɗauki wannan matakin ba shi yasa aka rawaito hadisi ai ganin irin matakin da ya ɗauka ne aka ai akwai malamai ma da suke ganin cewar ai wannan abin da Sayyidina Abubakar yayi inda ya cin ma babu laifi saboda a ganin su ba wai a lokacin ba abin jahiliyan bane a lokacin aka karɓo shi saboda ai jahiliya ta wuce shi kanshi mutumin da ya masa wannan kyautar ai la'alla shi ma ya musulunta la'alla shi ma a lokacin ya musulunta to amma kawai da ya gan shi ya tana cewa a wani ne kaza kaza kai ne ka tana lokacin kaza 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 watakila a ɗan ba da labari watakila a lokacin ya ji daɗi to kaga ne shi to ai shi ne fa ya daɗe to ai shi ne ya daɗe yana jin daɗin wannan abin da ake masa yawwa yawwa ana goro gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to gaskiya ne to gaskiya haka ne kuma wani ƙari bayani da shi akwai Ibnu Tim rahimahullah sai ƙarin bayani yake cewa ai sai na Abubakar ya amayar da wannan abin ne ba wai dan saboda asalinsa lokacin jahiliya bane face saboda aikin da aka yi aka samu wannan gratification din kamar yadda yake fara shine aikin bokanci saboda haramcin bokanci saboda kai shi yanzu abinda zan guguro yake fara gratification ai shine wani abu da za a ce kyautatawa amma mai dalili ka san akwai kyautatawa ta haka kawai akwai waɗanda yanzu kawai duk sun mana alherai suna kan yi mana ma ba abin da muke musu mai yi musu haka muka gansu da arzikinsu ba kuma abin da suke nema a gurinmu ba abin da suke nema a gurin amma su nema na alheri to wannan alherin da suke mana wannan shine cikakken abin da ake kira wato nafaka wacce take tsakani da Allah wacce ake samun cikakken lada amma wacce zaka yi wa mutum saboda wata kila ka samu wani kana tsayowa kana tsammanin wani abu in return yawwa to shine ko kuma a da yayi maka yanzu kake so ka sakanta masa duk shine abin da Alan Goro yake so ya fito da shi to da irin wannan sai na Abubakar da yaga cewa an yi wannan kyautar ne saboda aikin bokanci da aka taba yi a baya ba wai dan ma jahiliya ba lokacin jahiliya wannan ya wuce an bar shi amma saboda aikin bokancin saboda haramcin aikin bokanci shine dalilin da yasa ya aikata wannan aikin ya saka hannu a bakin sa ya amaye da wannan abu saboda yana ganin shi ba zai ci burbudin gratification da bokanci ba saboda tsananin haramcin da yake kansa to kage ni kage wallahi da gaske wallahi ba sai akai kama kuma kage kai lalle ku da an ya mai da yawa ai an ji ne da yawa sai fito daga cikin ci kage ni saboda zamanin da malamin ya gurbace kuma yanzu gashi malamin ma yanzu wallahi duk ungulu da kan zabo wai malami zai nuna maka ba shi ba duba yake ba shi nuna maka zai wai kira wai sunan Allah yake kira yake yin addu'a amma kuma in ka je ka bi zahiri za ka tarar da cewar bokanci ne yake wallahi bokanci ne yake amma dai wai kawai saboda an nuna mutane cewa ai ba wani abu saboda ka je a nema maka sa'a ai duk sa'a malam kana neman sa'a malam ka tsaya ka kyauta ta iyaye wallahi duk wanda ka gan shi yanzu cikin sutura rubin asiri hankalin sabance yana abin nan yana bacci da munshari to ya rubar iyaye lafiya in kuma suna nan da rai to za ka samu cewa yana musu ɗawainiya amma kuma ba haka ba to sun mutu suna Allah ya maka alwarka saboda su a irin nasu haƙƙin ai in dai wato ainihin ka bi abin da Allah ya ce ka kyautata musu to duk arziki ka samu wallahi baka bukatar ka je gurin mai duba makaryaci ka gani kuma kaga wannan ai ko daga nan wannan hadisi ai ya nuna mana cewa asalin duba ko bokanci tintintin makarya ne shi wannan yaro gashi shi ma a gurin ya fara ya ce ban iya ba ya yi tisbani ya ce babban iya ba kawai yaudara sa nake yi amma yana jin daɗi a lokacin shi ya haka take har gobe indai sunan ta bokanci yi wallahi ƙarya ce to shi ne ilimin dabaru to kuma gashi manzo Allah ya ce man ata kainan al-arrafan wanda ya je wa duba mai duba wanda ya je wa boka ko mai duba to ba za a karbi ibada sabata shekara 40 kwana 40 ko kwana 40 ba shekara 40 ba kar a ce ko ba dole ibada kar ba mutum ya je wai ya je din ma wai wani kar wani ya tambaye ni ya ce to in haka ne kawai ai sai ya zama sai ba zai sallar ba ba zai azumin ba saboda an ce ma ba za a karba ba dole sai yayi kuma ba za a karba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina so mu karasa wannan babin saura minti hudu bari mu karasa hadisi guda biyu annafi annabi Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah ya dade shi kana faradda lil muhajirin al awwalin 4000 fi 4000 wato sai na Umar ne Allah ya dade shi cewar ya farlanta ko ya yi wa wato muhajirai waɗanda suka zo daga suka hijira daga Makka zuwa Madina lokacin hijira sai ya farlanta musu yana ba su dirhami 4000 kowannensu wa faraba li ibnihi 3500 akwai ɗansa Abdullahi bin Umar shi kuma sai ya farlanta masa wato dirhami 3500 ya rage 500 faqila lahu sai aka ce da shi huwa min almuhajirin shi ma ai daga cikin muhajirai yazo Abdullahi bin Umar falima naqasathu min 4000 me isa za ka rage masa daga dirhami 4,000 ka rage ka rinka bashi 3,500. Faƙala sai sai na Umar ya ce inna ma hajara bihi abuhu, ya ce ai shi mahaifinsa ne hijira tare da shi. Ya ƙulu yana cewa laisa huwa kaman hajara bi nafsihi, shi ba daidai yake da wanda ya hijira da kankansa ba. Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Yanzu ku duba ku ga tsantsiri lokacin halifancinsa, kuma an ce a wani lokacin da ya hijira ya tafi da Abdullahi ɗin Abdullahi bin Umar, mashahurin da sahaban nan da muke gani, ɗaya daga cikin fuqahu sahaba. Ku duba ku ga da girma irin da falala irin ta Abdullahi bin Umar, tunda shi kun san tun yana ɗan ƙanƙani yake rawaito hadisai. To an yi hijira tare da shi yana ɗan shekara 11. Saboda lokacin da sai na Umar ya taho hijira ya taho da shi, to shi ne yake cewa to ai yana da bambanci shi lokacin da ya taho da shi, shi ya ɗauki nauyin wahalarsa, abin hawansa, ciyarwarsa, guzurinsa, komai ɗinsa. Don haka duk me zai daidai da wanda ya tako da dukiyarsa da iyalinsa da abin hawansa da kankansa, ba wanda ya yi masa jagora ko ne ya taho da shi ba. Don haka ba su zama ɗaya ba. Ku duba ku gani. Hakan ne mana abin da ya faɗa ɗin, hakan ne. Sannan fa'ida ta biyu da za mu gani a wannan hadisin Abdullahi bin Umar ɗansa ne. Ai la'alla ba a bayyana ba, amma malamai wasu suka ce la'alla a cikin sahabbai waɗanda aka yi wa wannan albashin na dirhami 4,000, la'alla akwai waɗanda sun taho da 'ya'yansu su ma masu irin wannan shekarar na Abdullahi, amma bai kula ba, bai damu ba. Yawwa, dama muna neman ka. Amma bai damu ba, ya taho, bai damu ya cire su daga ciki ba, tunda a ciki ba a ce ya cire dukkanin yara waɗanda aka taho da su, amma sai ya cire nasa tsantseni saboda kafa-kafa, saboda shi wannan ɗansa ne. To tunda shi ya shaida ya san cewa lokacin da ya taho da shi duk shi ya masa ɗawainiya, to kawai ba zai zama daidai da wanda ya taho da kansa ba. Su wancan yawwa, su wancan bai tabbatar ba, don haka kawai an ba su, an musu kuɗin goro, amma shi nasa ya cire saboda me? Saboda warau. To ya ka gani a yanzu? Lallai kuwa to shi ne. To sai hadisin Abiya shi ne na ƙarshe, bin Urwa As-Sa'di As-Sahabi radiyallahu anhu, Allah ya dade shi, kare ya ce kare Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yablughu al-abdu an yakuna minal muttaqin, bawa baya isa matuƙa, baya isa muƙami na da za a kasance cikin daga cikin al-muttaqin, masu tsoron Allah, hatta ya da amala ba'sa bihi hadara lima bihi ba'as, har sai ya bar abin da ya san babu laifi a cikinsa saboda gudun yana tsoron abin da yake da laifi a cikinsa. Kaga wannan hadisin ya ƙara bada ma'anar wancan shubha ɗin, shi ne cewar mutum ya san wannan abin halal ne, kuma an halatta masa shi, amma watakila wajen inda zai miƙa hannu ya ɗauko shi, ko hanyar da zai bi ya samu wannan halal ɗin, ita kuma akwai gargada da yawa. To sai kawai sai ya gaba ya haƙura da shi. To wannan duk mai irin wannan, to yana ɗaya daga cikin al-muttaqin. Shi ne wato ainihin mutum ba zai samu wannan darajar ba ta al-muttaqina sai ya zama to yana wannan takatsantsan ɗin. Saboda haka ba maganar ya ki halal ya ki haram ake yi ba, kamar yadda Al-Bukhari ya faɗa ya ce a wannan zamani. Wannan zamani yanzu kawai indai za a samu, to kawai bari a je a gwada. To mutum yana zaune ma ya samu labari. Ina jin na taɓa da labarin wani mutum ko wani wato talauci ya ci shi. Mutumin ƙauye ne. Mutumin, to ba zan ma faɗi sunan garin Bakar ko akwai ɗan garin ya ce. Wannan shahidi, to ba zan iya ce a gabana aka yi, amma ni ban ji san da yake faɗa ba. Amma wanda yake kusa da shi ya ji. Sai ake ba da labarin wai masu satar yara ana tizin titikan ana ba da labari mutum yana sata ana yawan satar yara ana zuwa ana yanke kansu ana yin tsafi ana samun kuɗi da shi a gurin yake numfasa yake caka an yi babban matsalan ma shi ne mutum in ya sata bai san inda zai kai a sayar ce amma inda ya san inda za a kai ya ce ai da ya sata wanda ya ce wallahi sai samu ɗan tsinta in ji in kai musu ya ce to ka san nawa ake ci to ai ko 50,000 ɗin nan suke bayarwa ya ka gani in ka kai guda hudu wallahi da gaske nake gaya muku wannan ba laba ba almara ba ce da gaske kai a wula ka san shi amma ba zan gaya ma shi wallahi ka san shi wallahi ya san shi ina gaya masa shi ya san shi wallahi zai talauci ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari ya kamata mai kudu ba akan talauci don ku sun ce war ba abin da baya sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake neman tsari da shi shi talaucin ba wai shi din kansa ne ba a so ba a'a sharrinsa shi za ga waɗannan mala'un duk sun fi mu abin nan ba gida ya shigo yana dan abin nan ba taku daidai yake yi saboda in dai suka zauna to shikenan za ga an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali to amma inda talauci sai ga duk ana tafa gauniya ana ta tunane-tunane kara rasa wanne za a kama ne ka suki wancan ka kamo wancan ya tsinki wancan ka kamo shi ya abin da ai talauci da yi ba Allah ya mana tsari da talauci Allah ya kiyaye mu ga wurin sa to lokacin mu yayi ko mun kare ai babu tambaya ko na'am na sha ba da amsar wannan tambayar kuma kamar yadda malamai ma suke yawan ba da amsa sai dai kawai wani ci ana bayarwa ɗin sai kaga mutane ma har ɗan dariya suke yi maganar da tambayar da yake shi ne cewa lokacin gama sahur yaushe ne bayan an yi kiran sallar ƙarshe ko kuwa kafin a yi kiran sallar ƙarshe shi ne wato kiran sallar da ake yin assalatu a bisa mashahuri ko ba irin na waɗansu ba za ku ji su tsakar dare ka tashi kana kiyamul layli su kuma suna ranka da assalatu wannan mun sha yin bayani gaskiya mun bambanta da su saboda fahimtar mu da tasu bata zo ɗaya ba fahimtar mu ta sai lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a kiran assalatu sai alfijir ya keto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ladane guda biyu ɗaya makaho ne baya gani Abdullahi bin Umm Maktum baya gani nan haka ba zai ga alfijir ba ba kuma da agogo suke amfani ba ba ƙararrawa ba ba alam ba ba komai ba shi kuma Bilal yana gani nan haka Bilal shi yake yin kiran sallah na farko bayan assalati shi kuma wancan Abdullahi bin Umm Maktum makaho ne shi kuma shi ne yake yin na biyu shi ne yake yin assalatu to sai alfijir ya keto sai sahabbai su ce masa asbahata ya Abdullah gari ya waye wai ma'ana gari ya waye wata alfijir ya keto sai ya tashi sai ya fita ya je hawa inda yake hawa sai ya ranga da kiran sallah sai ya assalatu to sai ka gaya mu inda aka samu yin assalatu tsakar dare ga kuma inda ake lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gaskiya na dade ina wannan bayanin kuma dai kawai dai Allah dai ubangiji ya ganar da mu kuma ana yawan rudar da mutane domin yanzu shi kamar yadda yake wannan maganar da yake na wannan ban sani ba wataƙila ko sun saboda an ce to kawai dai ban sani ba gara ma an bar shi da ai ban zama lawyansu ba ai shi ne ita zan amsa yanzu saboda haka maganar da yake shi ne bayan an yi azikirin sa Allah na biyu wanda ake yin assalatu koko kafin to gaskiya kafin ake yi saboda shi kiran sallah ba a fara shi sai alfijir ya keto shi kuma alfijir ketowarsa shi ne nihaya wato shi ne ƙarshen lokacin da aka shar'anta wa mutum mai azumi ya gama cin abinci daga lokacin da ya keto ka gama cin abinci shi kuma lokacin mai kiran sallah ya shiga zai yi kiran sallah don haka kaga ba bayan ya kiran sallah ba kafin ya kiran sallah sannan sai yake magana ta biyu yake cewa idan ko mutum ya ɗauko abinci yana ci ko kuma ga ruwa yana sha sai aka kira assalatu ya zai malamai suka ce ya karasa cin abincinsa, ruwa ya dauko zai sha, ya sha ruwansa. Laba asiri wannan shi hakan da yin hakan ya dawoma yana yi sakaci ne a kiyaye wannan, ya dawoma yana yin hakan sakaci ne, amma ya bari ai idan ya sha'afa ko bai ji kiran sallah ba, ko lokaci ya rude shi, ko ya dan makara, ko ya manta, yana cikin ci yana abin nan kawai sai ya ji Anas ya ranka da kiran sallah zai as-salatu, to wannan ya karasa, ya karasa kada ya yanki. Amma yin hakan ya dawoma yana yi sakaci ne, to Allah akalla Allah ya ji kan Malam Isa Waziri ya taɓa faɗa yake cewa abinda mutum zai yi a ce baya sakaci shi ne a ce ya gama sahur ɗinsa, ya goge bakinsa minti biyar kafin alfajir yake, ya ce aƙalla minti biyar, ko sha biyar yake, minti biyar aƙalla minti biyar kafin alfajir yake. Saboda ai kaga an ce ana so a jinkirta sahur, na haka kar ka je ƙarfe 4 daidai ka yi sahur, kaga ka samu wajen minti, wajen kusan awa guda kafin a kira a salatu, wannan ka tsawaita, ka bari daidai kamar 4:30 idan ba slow eater ba ne, in slow eater ne to kamar 4:20 sai ka fara, minti 40 ai ya ishe ka kai ka gama. In kuma idan sauri-sauri ne kana ganin za ka iya cin abincinka minti 5 ko 10 ya ishe ka, to 4:30 zuwa da 40 ma sai ka ci abincinka, kafin 5 saura minti 5 ka gama ka sha ruwa. Ina jin ai na amsa ku, ko akwai abin da zai karasa ba kwarai kuwa, idan bai fara ba kwarai ka kyauta da kai wannan magana, idan mutum bai fara ba tokar ma ya soma sai ya haƙura, kana farkawa sai ka ji Anas yana ranka da kiran sallah, to ko ruwa ba za ka sha ba sai din dam ai shi kenan, kuma wannan an gama da kai amma akwai wanda ma har suke ba da ma'ana cewa ai abincin ma ya gama ci, ya ɗauko ruwan zai sha kenan, sai aka ranka da kiran sallah aka ce sha ruwansa tunda yana da ruwan tare da shi. Amma da aka malamai tambaya aka ce to amma ruwan yana fridge koren da, sai ya tashi daga inda yake ya ji ya ɗebo, aka ce ba za shi ba, ƙwarai kuwa ba za shi ba, amma ga ruwan a gabanka yana na so kana kallonsa, ana sai yana ranka da kiran sallah to ba za ka kurɓe, ba za ka kurɓe. Allah ubangiji mana waka, wannan dai yana ɗaya daga cikin wannan rukusa da rungume da ake wa al'ummar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walait wa la yuzillu man adait tabaarakta rabbana wa ta'ala marasa lafiya mu ubangiji Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke muke tare da su a nan marasa lafiya, da waɗanda suke gida Allah ya sani Allah ubangiji ya ba su lafiya. Cikin mataye ma na wannan unguwa tamu akwai mahaifiyar ɗaya daga cikin samarinmu da muke tare da su a nan, abba mai ɗakin honorable Ngogo ta ma batar lafiya, tana asibiti, sata addu'a ubangiji Allah ya ba ta lafiya, Allah ya tashi kafaɗinta, Allah ya kawo mata sauƙi, Allah ya kawo mata waraka albarkacin wannan wata mai alfarma. Sannan dukkanin waɗanda suka gabata ubangiji Allah ya gafarta musu, wanda yake da wata bukata ubangiji Allah ya biya masa, wanda yake da wata damuwa ubangiji Allah ya yi masa, wanda yake cikin hukunci ubangiji Allah ya lauta masa, ya arhamar rahimin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa rasulina muhammadu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.